shugaban tawagar kungiyar Human Rights Watch ta kasa da kasa Joe Becker ta bayani cewa yawancin yaran da suka hira da su sun yi bayani cewa an kama su ne a bisa zargi ko kuma wasu dalilai mara karfi. Joe Becker ta ce,
"Some of the children we interviewed described Boko Haram attacks on their villages, but that when they fled to seek safety, they were arrested as Boko Haram suspects. One boy told us that he was detained for more than 2 years because he was alleged to have been selling yams to Boko Haram."
Yaron da suka hira da shi ya ce an kama shi ne domin an yi zargin ya sayarwa ɗan Boko Haram da doya. Sannan ɗaya kuma an yi zargin shi ne yake wa ɗan Boko Haram nune saboda su kai hari. Waɗannan dalilai ba su taka kara sun karya ba, sun sa an tsare yaran nan tsawon shekaru, wanda wannan ya nuna cewa an ci zarafin yaran. Amma jiki da aka nuna wa manema labarai, yaran sun koka kamar haka:
"In za mu yi barci za mu kwanta gefe ɗaya, ba a barin mu kwanta ba gefe ɗaya nan ba. Shi ne idan ka kwanta haka da daddare in an tashi in sun kallo ka za su buɗe su duke ka su ce maka ka gyara zamanka.
Muke san wahalan da ba sa ba mu kulawa kuma suna duka kurkwata a kanmu, kurkwata a jikinmu, kayanmu mu kurkwata."
Jimlin kanon bai dai protest da lokacin toilet da mai tsohon jimlin yan bangi dan wasa dai roba guri dai toilet da biyan da roba nan dai biyan tollo da roba da ta tollo yana kai dai.
A lokacin da take yi mana bayani akan dalilan da yasa kama yaran ya dauki hankalinsu, Hajiya Hamsatu Al-Amin ta Al-Amin Foundation for Peace a Maiduguri na mai cewa
an kawo su a hannun hukuma ba gaba daya, kuma a hannun hukuman ma nan aka dada cin zarafinsu, aka wulakanta su, aka sako su ba tare da wani kula ba tare da wani mafaka na samun ilimi ko na kyautata musu ba. So yara za su tashi a cikin bakin ciki, wato abinda Bature yake cewa frustration, da kuma ma kiyayya ga al'umman gaba daya. Dan babu abu na gari a cikin al'umman gaba daya ma, wato tuzam. Isu yan kayan baya ga yanayin da yadda suke. Ita hukuma da ya kamata ta kare musu haƙƙi ta ba su abubuwan da suka rasa, ga inda ta kawo su ta killace su, aka gana musu azaba, suka ga abubuwan da bai kamata ba a rayuwarsu. To saboda haka wannan yaro gwane irin tarbiya bai tashi da shi, sannan kuma ya fito yanzu ba inda ma zai zauna a cikin mahalli na gudun hijira, shi ne zai fafutuka nan na rike kanshi ya je ya nema da guminsa ya ci, kuma batun makaranta daman babu ta shi. So saboda haka gaban nan yaron nan in ya samu kowane irin hali, ko ka bashi wani abu, ko ya kashe wani, ko ya kwata da karfi, me zai ki? Dan ba wanda ya tausaya mai a lokacin da yake bukatan tausayi, ba wanda yake taimaka mai a lokacin da yake neman taimako. So saboda haka babban hadari ne ga al'umma, kuma wannan abu gaskiya al'umma ya kamata a tashi, kowa da kowa ya kawo gudunmawarsa a duba wannan abu, a san yadda aka yi da wannan abu.
Rahoton ya yi bayani cewa an kama yara 3,600 daga shekara 2013 zuwa 2019, a ciki akwai mata 1,617, kuma an tsare su ne a barikin Giwa da ke Maiduguri. Tuni sojojin Najeriya suka fito da sanarwa inda suka musanta zargin tare da cewa rahoton ba daidai ba ne. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.